Yeah, you did.
More music at houseofsongs.com.
Haka.
Yarin yazan cheda masoyi ai yarin yazan canda ramai da ai sai da kudi yake yaro ai sana zumo sun tabiya kuma sana ja an taba wando
yayi daidai.
More music at houseofsongs.com.
Muna zuwa. Ajiya bar wani muna zuwa.